أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايان هكا السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى زمو تغبا دا كراتل التاهي ومي البركة شي من مقام تبدي الزمال الهمزاني من رسوة شكرا تدري حطبا بيو الله مشرحما دا جنكي للتاهي تكين أدب الله ربتي واندكي كران تدمو أسلوبي دا سلو نمغانا دا كمسن ينشادي تكين كراتو satin da ya gabata yau cikin tsakiyar mukama ce zan tashi al-maqama al-madiriya mukama ta al-madiriya me ake cewa al-madir yawa nama wanda aka dafa da nono kuma ya gabata a can baya mun ga abul fatahi babban malami abul fatahi wani babban dan kasuwa ne ya kira su zuwa ga abinci ana zawwa an kawo abincin wannan kowa ran shi ya so kowa ya so abincin nan ya burge shi ya shiga zuciyar shi kawa ga Abu al-Fatah ya tashi yana ta zazzagin wanda ya kawo abincin da wanda ya dafa shi da ma wanda yake zakin abincin yace kawa a maida tuwon nan ba wanda zai ci shi kuma suka bi biyayya gare shi aka maida abincin nan to sai suka tambaye shi menene dalilin da kasa aka maida wannan abincin ya ba su labarin cewa kissa ta da wannan abincin nau'in abinci al-madiri al-madir dogo kissa ce amma duk da haka zai ba mu shi yasa ma mukama wannan tayi tsawo da saboda kissa shi gami da abinci al-madiriya tana da tsawo eh sai zan mu tashi inda yake cewa ina ne zan mu tashi summa
daga falit ila bayi
kawai dan in jarraba ana muraja'a ne ni na san inda zan mu tashi summa darajtuhu bil muamalat yace summa sannan darajtuhu wannan yana cikin kissar da ya ba mu kissar kaza da labarin kohon kyauren gidan shi da labarin taga da labarin kaza hatta kai da yana ba da labarin gidan taya aka yi saye shi ya aka yi gidan ya fado hannun shi ya saye shi yayi bayanin daidai nan ne aka tsaya fa fa'ala nan muka tsaya sai mu tashi summa darajtuhu bil muamala tsakanin alaƙar shi da wanda yake mai gidan da ya saya mishi gidan ya bashi yake cewa summa darajtuhu sannan nayi mishi tadriji bi da sannu mataki bayan mataki bil muamalati cikin muamala ila bai'iha zuwa ga saida shi hatta hasalat li bi jaddi sa'idin har sai da gidan nan hasalat li saboda gidan da larabci wannan ne muannas ne ya tabbata gare ni bi jaddin da rabo sa'idin madaukaki wanda ya daukaka ni sa'ada ila sama shine daukaka zuwa ga sama bi jaddin da rabo sa'idin wanda yake madaukaki ma'ana rabo ya kai ni zuwa ga mai gidan nan har sai da ya saida mini shi da irin bashi da nake bin shi yace wa bakatin da kuma kaddara musa'idin wanda take mai taimakawa kaddara ta kaddara na samu wannan gida yace wa quwwatu sa'idin da karhin damtsi bayan kaddara ta kaddara kuma rabo ya sa amma sai da nima da jibin goshi na da dukiyata na hudda na saya shine wa quwwatu sa'idin yace wa ruba sa'il liqa'idin so diyawa ake samun sa'in mai yin aiki ne liqa'idin ga wanda ke zamani tana yiwa ka tashi kana ta neman kuɗi kana ta tarawa amma wani gurgu da ke zamani kake tara ma wani wanda yake zamani kake ma shine karin magana nan suna fadar shi ga wanda ya kasance ya samu dukiya shi bai amfane ta ba wani can daban da ke kwance amfani da ita suna wannan amirul mu'minin ya amfani da wannan karin magana yace wa annabi hamdulillah ni da godiyar Allah majdudin mai rabo ne wa fi misl hazihi al-ahwal mahmud kuma a cikin irin wannan halaye ni abun yabo ne yace wa hasbuka ya maulaya wannan ho mutuna alhaji din da ya kira shi zuwa ga abinci shine ke ta mishi zancen nan ya wadatar maka ya kai mutune na anni kuntu munzu layalin na'iman na kasance tun darare masu tsawo ni mai barci ne fil baita a cikin gida ma aman fihi tare da wanda ke cikin wannan daki iz qura'a alaina al-babu kawai sai aka kwankwasa mana koha muna cikin gidan wannan da na saya da wasu muna cikin barci aka kwankwasa koha fa qultu sai nake cewa mani tariqil muntab wani ne mai zawwa da daddare al-muntab wanda yazo bayan wani ya tahi at-tariq shine wanda yazo da daddare was-sama'i wat-tariq at-tariq huwa nahan nabi sallallahu alaihi wasallam ya duruka ahlahu laylan ya duruka at-tariq shine mai zawwa cikin dare al-muntab shine wanda wani ya tahi yazo dama wani ya je shi yazo maiwa yace fa iza mar'atun ma'aha iqdul li'alin sai yace wata mace ce wanda a tare da ita akwai kwandige wanda yake li'alin na abun nan na lu'ili fi jildatin a cikin hwata jildati ma'in a cikin hwata ta ruwa warikati alin da kuma wannan kalan kalan na kawalwalniya alin bi barkati sarhadi mun gaishe a cikin wannan zainabiya al shine as-sarab kasarabun biki atin ya sabu zam'anu ma as-sarab shine al ba al bana iyallahi daya ake rubuta su amma kuma siyakin zance yasa ka gane cewa ba al na iyallai ake nihi ba yace al warikati alin da kuma kalan kalan na kawalwalniya wannan mace ma'ana da ya huto yana ganin ta mace ce tana rataye da kwanduga a wuyanta kuma kwandugan nan har ma ga siffan su sun yi kalan kalan kamar kawalwalniya ta'riduhu lil bai ta bujuro shi ga saidawa ita ma tace inda mai sayan wannan kwandagen nata na azu na abun nan lu'ili yace fa akhastuhu minha ikhtu khalisin sai na amshe shi daga wajen ta amsa irin tawarce tana hadar haka kawai da ƙarhi na warce shi kan ma wani riga ne wajen cikin masu sai washtaraituhu bi samanin ba kuma ya nura cewa matsatsaci washtaraituhu bi samanin bakhsin na sai shi da kudi wanda yake dan kadan kulakantaccen kudi yace wa sayakunu lahu nafa'un zahir dan na san zai kasance yana da amfani zahiri wa ribhum wafirun kuma zan samu riba cikakka ko sai da shi ne zan sa kasuwa bi aunillahi ta'ala wa daulatika yace tare da taimakon Allah madaukakin sarki da kuma taimakonka shine wa daulatika wa inna ma hadasuka bi hadzal hadisi duka wannan wanda aka ja abul fatay aka jayo a ci abinci shine ake tama wannan zancen yace na baka wannan zancen li ta'lama sa'adati jaddi fi tijara dan ka san arzikin rabona cikin kasuwanci wa sa'adatu tumbitul ma yace arziki shi yake sa ya bubbugo da ruwa min al-hijara daga dutsi in mutun Allah ya sa mai hannun arziki ne ruwa ma sai bubbugo mishi daga karkashin dutsi yace Allahu akbar la yumbi'uka asdaqu min nafsik yayi abun mamaki shine kabaran ma'ana kabaran ne yace babu wanda zai baka labari mafi gaskiya gami da karan kanka wala aqrabu min amsika kuma babu abin da yake kusa gami da jiyarka jiye da muke tare da kai da kanka kaga yadda na gwada arabo da arziki yace ishtaraitu hazal hasir fil munadat kuma an shiga siffan tabarma gidan wannan tabarma da kake gani na saye ta ne a cikin mazaunai wa kad ukhrija min dur alil furat an sayo ta daga gidajen gidaje na alil furat wannan waqtul musadarat lokacin huddu kaya lokacin da ake yin gwanjo a huddu kaya a lokacin ita ma wannan tabarma na same ta kamar yadda ya bashi labarin dan saboda shi mai hannun arziki ne gidan ya zo mishi ga ta hanyar da ya zo mishi kwandage lu'ulu'i ga yadda suka zo mishi duk a kayan gidan arzikin gidan yana nuna mishi cewa sun zo mishi cikin sauki dan shi mai hannun arziki ne yace wa zamanul garat da zamanin kai hari wa kuntu adlubu misalahu munzu zamanil adwal ina ta neman irin wannan tabarma tun lokaci mai tsawo fala ajid ban na samu yace waddahar hubla zamani mai ciki kamar mace mai ciki ne ma'ana waddahar kal hubla zamani kamar mace mai ciki ne laisa yudura ma yiridu ba san mi zai aifa ba summa ittafaqa anni hadartu babu daki sannan sai ya dace ni na halarci babu daki koha ta koha ta garin Bagadad wata koha ce daga cikin kohohin garin Bagadad da ake kiranta da wannan suna yace wa haza yu'radu bil aswaqi naga wannan an bujuro shi ga kasuwanni za a kai shi fawazantuhu fihi sai na auna shi da awan shi kaza da kaza dinar ya kama yace ta'ammal billahi diqqatuhu wa linuhu kai tunani da Allah wannan kin shi kaburin shi kalan kalan kin shi kuma da tabshin shi wa san'atuhu wa launuhu da yadda aka kera shi kuma da launin shi fa huwa azimul qadari wannan tabar magiran ce yake yabo mai girman kadara ce laika umsalahu illa fil nadari irin wannan tabar ma batta faduwa batta zawwa illa fil nadari sai abin da kasance nadir ne sai katari yace wa in kunta samita bi abi imran al-hasiri fa huwa a'malahu in kana jin labarin abi imran al-hasiri dan sai da tabar mu shi yayi wannan tabar ma walahu ibnu yukhlafuhu al-ana fi hanuti yana da dama wanda shi yake gada shi a yanzu a cikin shagon kasuwar shi rumfa kasuwar shi la yujadu alaqal husr illa indahu ba a samun tsadaddin tabar mu sai a wajen shi fa bi hayati la taraital husra illa min dukanihi ina gama ka da wanda ya kagi rayuwa ta ka kaskara sayan tabarma sai a shagon shi fal mu'minu nasihu li ikhwanihi mummuni nasiha yake ma ayan uwan shi nasiha nake maka in ka tashi sayan tabarmi ka je shagon shi la siya man man taharrama bi ikhwanihi yace balle ma wanda ya kasance taharrama ya hanu bi ikhwanihi gami da teburin abincin shi balle ma zakai ma mutun dan uwanka mummuni kyakkyawar nasiha balle ma wanda ka haramta mishi kabakin abincinka yace wa na'udu ila hadisil madira, mu koma zuwa ga zancan madira, nau'in abincin mu na naman madira. Faqad hana waqtu zahira, lokacin azhar zahir rana yayi. Yace ya gulam kenan an fadi wannan zance zai sa a ran ciya to yanzu kawai sai huddo tuwo, tunda magana ta kawo ciya a bar zance zahir rana yayi a huddo abinci. Yace ya gulam ya kai yaro a das ta kawo tasawar ma'u da ruwa. Faqultu Allahu akbar rubba wa qaruba waqtu al-fari, yace Allahu akbar shi mala abul fata yayi kabbara, yace madalla azice shi wai, yace lokacin yayiwar bakin ciki yazo, tun can ba mun taho cin abinci yana ta mun wannan dogon tarihin, sai yanzu yazo tunda har an ce yaro kawo ruwa da abinci. Yace wasahul al-makhraj, mahuta ta zo da sauki. Wa taqaddama al-gulam, sai yaron nan yayyo gaba, fa qala, yace tara hazar gulam, kana ga wannan yaro, innahu rumiyul asal, asalin shi dan rumu ne, iraqiyun nasha, a garin iraqi ya tashi. Taqaddam ya gulam, yaro matso, wa hasir an ra'a suka kwaje kanka, hudda marhin ko rawani ko wani abu da ke bisa kanka shine hasar an zira'ai. Wa shammir an saqika, kuma yace zame damtsan ka na kafa kwaburinka, wando an zira'aika ko zira'ika, yace kuma bude mishi zira'in kai gani. Wa ftar an asnanika, kwaje hakoran kai gani. Wa aqbil wa adbir, juyo baya juyo gaba gani. Fafa'ala al-gulam zalika, wannan ba aikata haka. Wa qala at-tajir billahi man istarahu, yace Allahu akbar, abun mamaki ga wanda yasa wannan bawa. Yace istarahu wallahi abul abbas, wallahi abul abbas ya sayo shi, minan nakhasi, daga mai sai da bayi, dillalin sai da bayi shi ake cewa an-nakhas da da. Yace da itasta, ajetiya nan da ka dauko yaro, wa hatir ibriqa, kawo tulu na ruwa. Wa wada'ahu al-gulam, sai yaron ya aje wannan kayan da yazo da su. Wa akhazahu at-tajir, dan kasuwan nan ya dauke su. Wa qallabahu, ya jijjuya. Wa adara fihi an-nazar, ya kakkalle su da kyau. Summa naqarahu, sannan ya kwankwasa. Ana kawo akushin ruwan da tulun ruwan, su ma ya dauke su, yan musa haka yayi haka, yan musa haka sai ya aje su. Kenan su ma akwai magana tarihin su za a shiga. Fa qala, sai yake ce mishi, unzur ila hadha shabai, duba ka ga wannan tagulla. Ka annahu jizwatul lahib, kamar haika ce abun nan ne daskwane ne na bakin wuta. Daskwad, akwai jikin tasak, akwai wannan tagulla da aka lika, ita kuma yake yabo. Auqitatun min azhab, kamar ka ce wani yanki ne na zinari. Yace shabahu shami, wannan tagulla ce ta garin Sham. Wa sana'atul iraqa, iraqi aka kera ta. Laysa min khuluqanil a'laqi, batta cikin kayan tsada masu tsuha. Khuluqan shine abu mai saukin tsuha, al'alaq kuma jama'a liq ne abu mai tsada, annafa'is. Yace kad arafa durul muluki, ya san ke wai wani saraki, wa daraha, da gidajen sarakai. Wannan kwan na gidan sarake ma ya hutu. Ta'ammal husnahu, kai tunani kaga kyan shi. Wasalni matashtaraitu, ka tambaye ni yaushe na saye shi. Yace ishtaraituhu wallahi amal majaa, wallahi tun shekarar yunwa na saye shi. Wadda khartu li hadhihi sa'a, kuma na ajje shi dan irin wannan lokacin, ina gayyato bako a ci abinci in huddo shi. Yace ya gulamu al-ibriq, ya kai yaro doko katon tulun nan. Faqaddamahu, sai gabatar da shi. Wa akhazahu at-tajir, sai dan kasuwan nan da ya gayyace ni abinci ya dauke shi. Faqallabahu, shi ma ya jijjuya shi. Summa qala, sai yake cewa umbubuhu minhu, bakin shi ma daga gare shi ne. Ma'ana tulun da bakin shi da jikin shi duka daga asalin jikin shi ne, ba an yi bakin da wani abu na boge ba. Yace la yasulu hazal ibriq illa li hazal disti, kuma ka san wannan al ibriq, wannan katan ga tulun bai ya dacewa sai ga wannan tasa. Wala yasulu hazal disti illa ma hazal disti, kuma wannan tiya batta dacewa sai tare da wannan guri madaukaki, gurin da ya gayyace shi ya hauda shi a cikin dakin shi. Yace wala yasulu hazal disti illa fi hazal bait, kuma guri madaukaki mai daraja ba a samun shi, bai dacewa sai kamar cikin wannan daki. Yace wala yujmal hazal bait illa ma hazal dayf, kuma bai wannan gidan ku bai ya kyau sai tare da irin wannan bako, ma'ana kamar shi da ya kawo. Yace awrsilil ma ya gulam, yaro sako ruwa. Faqad hana waqtu ta'am, lokacin tuwo ya kusa. Billahi tara hazal ma ma asfa, yace kaga wannan ruwa, mi an mafi kyan wannan ruwa. Azraqul ayni sanawr, arzaqu ka ayni sanawr, yace azraqu masara, masara ne ka ainu sanawr, kamar idan kyanwa. Wasafin tataccen ruwa ne ka qadibil bilauri, kamar yanki na albilauri, abun nan liliyo, kamar yanki na liliyo. Yace istusqiya min alfurat, daga furat aka je aka kawo shi, qorama furat ya je kawo ruwan nan. Wastu'mila ba'd albayati, kuma aka yi anhwani da shi bayan an kwana. Faja'a kalisani shama'ati, sai yazo bayan an kwana saboda nisan gurin. yace faja'aka lisanu shamati sai yazo kamar halshi na abun nan na lagumi yazo kamar hashi na lagumi fi safa'id dam'a cikin haske cikin tsabta ta dam'a hawaye hawaye duk wanda zai huddu hawaye tsab yake babu kazamta babu ba huddu hawaye a ce akwai datti a cikin shi yace walaysa sha'anu fi saqa'i sha'anin ba abun mamaki ya tsaya cikin makayin ruwan ba a sha'anu fil ina'i babban sha'anin cikin ƙwaryan la yadulluka ala nazafati asbabihi ba abinda ke nuna maka akan tsabtar sababinta asdaq min nazafati sharabihi abinda yake gaskiya game da tsabtar abin shan dake ciki yace wa hazal min dil wannan kyalle salni an kisatihi tambaye ni kisar shi fa huwa nasjurjan abu jurjan aka saka shi wa amalu arjan yan arjan garin arjan suka aikata shi waqa ilayya ya fado gare ni fastaraituhu nasaye shi fattakhadhtu imra'ati ba'dahu sarawil matata ma ta dauki bangaren shi tayi wando daga ciki wattakhadhtu ba'dahu min dilan ne kuma na dauki bangare nayi kyalle da shi dakhala fi sarawilha 20 zira'an wandanta na zira'i 20 tayi da wannan wanta za'ata min yadiha hazal qadru daga hannunta na warto wannan intiza'an matukar wartarwa wa aslamtuhu ila al-mutarriz nan mai kashi zuwa ga mai rini hatta sana'ahu kama tarahu ya aikata shi kamar yadda kake ganin shi wa darrazahu kuma ya sanya mishi rini sumarratuhu ina suki sanannan maida shi kasuwa wa khazantuhu fi sanduqi sannan kuma na taskance shi a cikin sanduqi wadda khartuhu lizirafi kuma na ajiye shi lizirafi dan saboda ajiya ziraf shine darful ayn yan ajiye shi abinda baki in suka taho abu wanda yake kyakkyawa in aka ce kaza zarif abinda aka ta mishi zarif shine abu mai kyau az-ziraf kuma dan saboda kyau kenan ya kawo shi ya aje shi dan saboda abubuwa masu kyau yace min al-adiyafi daga cikin baki yace lam tuzalluhu arabul amma bi aidiha yace hannun kauyawan jama'a busu wulakanta shi ba da hannun su walan nisa'i lima'akiha kuma mata busu wulakanta shi da idanun su ba gehen ido shi yake cima al-ma'aq fati fali kulli ilqin yawmun kowane abu mai tsada yana da wunin shi walli kulli alatin qaumun kowane ala tana da mutananta wannan kyalle da nake amfani da shi ba kowa yake amfani da shi ba ya gulamu alkhwan yace ya kai gulam yaro kawo kaba abin nan teburin abinci faqad dala zaman zamani yayi tsawo wal qisa kawo kuma katan akushi faqad dala almisa jayayya tayi yawa wa ta'am kawo abinci faqad kasural kalam zance yayi yawa fa atal gulamu bilkhwan sai yaro yazo da abincin abincin nan teburin abinci wa qallabahu tajir alal makani dan kasuwan nan ya juya shi a wannan guri wa naqarahu bil banani ya kwankwasa shi da yatsa shi wa ajamahu ya cije shi bil asnad da hakoran shi wa qala sai ce amara Allahu bagadada Allah rayar da garin bagadada fama ajwada mataaha abun mamaki gami da kyan kayan bagadada shi ma tarihin shi za a shiga abincin yace wa azrafa sunnaaha mi an mafi kyan masu aiki na garin bagadada mun gani can az-ziraf abu mai kyau azraf kuma mafi kyan sunna aha masu abun nan ya ka mana masdar kin ba kuwa kalma ce ya ka mana in masdar kin ta kuma ya ka mana abun gakin ta wazan kin ta ala wazni af'ala yace ta'ammal billahi kai tunani dan Allah hazal sawani gami da wannan teburin abincin wanzur ila ard matnihi ka duba ka ga zuwa ga hadin bayan shi wa khifati wazni kuma da saukin wazan kin shi awan shi bai da nauyi wa salabatu udihi da kaburin abun nan taurin iccen da aka yi shi wa husnul shakalihi da kyakkyawar kamashi fa qultu sai nace mishi haza shakal fa matal akal naga siffar tashi abincin yaushe za a yi fa qala sai yace al'ana yanzu za a yi ajil ya gulama ta'am yaro gaugauto abinci lakinn al-khwan qawa'imuhu min abun tebar abincin da aka kawo shi ma babu abincin a ciki yace lakinn al-khwan qawa'imuhu min sai dai wannan teburin abincin kafahuwan shi ma daga gare shi aka yi su qala abul fatah al-iskandari yace faja shatna bisi sai raina yayi hushi wa qultu sai nace raina ya bace wa qultu baqiya al-khabzu alatu yace khubza tayi saura yin khubza yayi saura wa alatuhu da kayan yin ta wal khubzu wa sifatuhu da waina da kuma abin da siffarta kai ta siffanta mini kaya yanzu ka siffanta mini abincin da wanda zai yi an kawo kayan hadayin khubza to ina mai yi kuma ina kayan yin al-khabzu shine mai yin khubza mun lura da kyau al-khabzu wa alatu mai yin khubza da kayan aiki wal khubzu wa sifatuhu da kuma khubzar da siffarta yace walihin datu min aina straight asaran ka tambaya abun gakin alkaman ina aka sayuta ma asali wa kaifa turiyal hamlan kuma yaya akai dakon wanda zai dauko ta ya kawo aka dauke shi haya wa fi ayi rahan tuhina aw tahuna aka nikata wa ijanatun ajna a ina awata mai kuma kwaba aka kwaba kullun wa ayu tandurin sujina aw tanda aka ko aka kunna ma wuta wa khabazun mustajira kuma wana mai kwaba kullu aka kawo ya kwaba wa baki al khadab min aina tutiba kuma yayi saura ka san iccen duka wannan sai na baka tarihin su za a ce abincin yace kuma ice ma yayi saura ka yi samu labarin ina aka yoshi wa mata juliba ina aka yoshi aka jayoshi wa kaifa sufifa hatta jufa ya aka siffanta shi har sai da ya bushe bayan an ciro shi iccen wa hubisa hatta ya bisa aka tsare iccen nan sai da ya bushe wa baki al khaffaz kuma yayi saura tarihin mai khubza wa wasfu da siffar shi wa tilmizi da yaran mai yin khubza wa na'atuhu da kuma siffar yaran duka sai na baka wa daqiqu da gari wa madahuhu da yaban shi wa khamiru da qullu wa sharhu da sharhin shi wal milhu da gishirin da aka sawa malahatuhu da dadin shi wa baqiyatu sukurajat kuma akusa suka yi saura mani takazha wa ya kawo akushin wa kaifan takazha ya yaushe ya tsamo akusan nan wa manista amalha kuma wa yayi akushin wa man amilha wa ya aikata wal khallu da vinegar in kaifan tuke inabuhu ya aka tsamo inabun da aka yi vinegar din a wushturi ya radabuhu ko kuma sayo shi aka yi a danyi wa kaifa suhuri jat mi isaratahu ya aka sanya ma mi isaratahu abun tsama shi a suhuri aka sanya mishi farar wuta wasu khulisa lubuhu aka tsamo wanda yake tsantsash aka matse shi aka huddo inabun tsantsa aka zubda citan duka ya aka yi wannan zan baka labari wa kaifa quyyir habuhu yaya aka sheke abun nan qayat tashi wa kam yusayu dannuhu tulin shi nawa yake ya kai kaka yawan shi wa baqiyal baqalu kuma abun da yi saura makungura kasa kaifa titiliya yaya aka yi wayo hatta kudifa har sai da aka ciro su su albasa su attarugu su kaza duka su ma na baka tarihin su yaya aka ciro su ya aka yi wayo aka samu su wa fi ayi mabqalatin rusifa a gurin wace gurin yin albasa aka ciro su aka jera su kai nake so aka sanya su suka zama masu kyau wa kaifa tuunnika yaya aka sanya su abu ne mai kyau aka ce haza shay'un aniq abu mai kyau rusifa jumi'a shi kuma wa kaifa tuunnika ya aka maida shi mai kyau hatta nuzifa sai da ya zama mai tsabta wa baqiyatul madira kuma abun da ya maka saura ka samu tarihin shi naman madira kin kaifa turiya lahamuha yaya aka so namanta wa wufiya shahamuha yaya aka cika kitsan dake jikinta wa nusibat idurha yaya aka kafa tukunyak wa ujizat naruha kuma yaya aka kunna wutak wa dukka abzaruha kuma yaya aka kunna yajin yaya aka daka yajin ma da za a sa ciki hatta ujira dabuha sai da aka kyautata da huwarta wa uqida marquha kuma aka kulla abun nan roma wa haza kadabun yadinmu in hazan baka duka wannan tarihi musiba ce mai girma musiba ce mai girma wa amrullah ya timmu lamari ne wanda bai cika fa kumta sai yana cikenan wannan ya ka mushi laruri da uzuri wannan duka in zan baka tarihin su he na baka tarihin su a ci abincin nan gore ka hakura da shi fa kumta sai na tashi fa kala sai ce aina turidu ina kake so ka tahi tunda naji yadda yake idinabun abubuwa kuma wannan duka da ya zano sai an yi tarihin su za a kai zuwa ga abincin nan yace hajatun aqdi ha wata bukata ta zan biya bayan gari ko ruwa kama ruwa faqala yace ya maulaya ya kai mutune na aina turidu kanifan yuzri shin kana san bayan daki kanifan bayan daki yuzri bi rabi'i al-amiri wanda ke wulakantuwa da damu da kaka da damuna ta shugaba ta sarakai wa kharifi al-waziri da kuma kaka ta waziri yace qarju sisa alahu dushkin ma da tashi zai ta yi asufanta ta zai ta yi yace qarju yana nihin yace mishi dushki ta ma da ka tai ka kama ruwa ga siffata ta yadda take yadda yake qarju sisa alahu wanda saman ta ma an sanya mishi siminti wasu hurija asfalhu kasan shi an sa mishi kwarar wuta wasu diha saqafuhu kasan shi kuma saqafkin marihin an sanya mishi abunna an sa mishi shunhuda wa furishat bil mizmari arduhu kasashi furishat an shunhuda ta bil marmar da nau'in kayan da ake ce marmar wani abu ne wanda suke shahe da shi a kasa yana kama da siminti yace yazullu an ha'id hizar yana kore azur tururuwa ko kuma kiyashi azzarru yana kore kiyashi daga katangashi yace fala ya alqu ba zai rataye ba wa yamshi ala ardihi zubabu quda yana tahiya a bisa jikin katangar wannan kin ban dakin fa yazlika kuma yayi abun nan al inzilaq shine mutum yana tahiya yayi abun ga yayi sasarmiya kuda in ya hau gurin ma danken shi sasarmiya yake kana su irin wannan dushkin yace alaihi babun wanda yana da koha babu giranuhu kwakwarin shi a giran shine jami ne na algar algar shine rami wanda kohohin shi ramin shi min khalitai sajin wanda an cakuda shi da zugu wa ajin da haƙo da al'aji shine haƙorin giwa irin wannan kake so a saji shi ma wani abu ne wanda ake yin yana kama da katako yace muzdawjeni wanda an cakuda su ahsan izdiwajin mafi kyakkyawar cakudawa ya tamanna daifu an yi akula fihi wanda bako yana guri ma ya ci abinci a cikin dushkin nan irin wannan dushkin kake so faqurta sai na ce kul anta min hazal jirabi ka ci kai daga cikin wannan jika lam yakunul kalif fi hisabi ban daki bai cikin lisahina ba ban dakin bazani wa kharajtu na hawala babu na huta wajen kofa wa azrahati fi zaabi nai gaugawa wajen intahiyata waje artu a aduna fara ina ta gudu gudu wa huwa yatabauni yana bina wa yasihu yana kururuwa yana ce abul fatahi al madira abul fatahi al madira nau'in abinci na al madira abul fatahi ka tsaya a ci yace wa zanna sibyan anna al madira laqabul li yara suka yi tunanin cewa madira kin laqabina ne fasahu siyahu suke ta kururuwa irin nashi suna ta ce abul fatahi al madira ji suke sunana ne yace faramaitu ahaduhum bihajrin suka bani haushi nage hidayen su da dutsi min faradi dajira dan saboda yawan rishin hakuri falaki rajulun al hajar bi imamatihi yace dutsi ya samu dayan sa a rawanin shi mana akan shi faga sa sai ya lume fi hamatihi a cikin kanshi fa ukhujat minan niali ya kashe wannan yaro daga giho shi da dutsi daga neman kiran shi zuwa cin abinci yace fa ukhujtu sai aka rike ni minan niali daga takalma bima kadama wahadusa da wanda ya gabata da wanda ya mazo yanzu ta kalma mutane suna ta kishin shi saboda ya ji ma mutane ciwo yace wa mina safa'i da mari bima qaba wa khabusa da mai kyau da mummuna mari kowa yi yake wa hushirtu ila alhabsi aka kama ni aka kai ni zuwa gidan kaso fa aqamtu amaina na zamana gidan kaso shekara biyu nayi fi zalikan nahasi a cikin wannan lokaci mai shu'umci yaumi nahasin mustamir annahas shine shu'umci yace fa nazartu sai nayi alwashi mun ga dai yadda wannan almadira kin daga dan kasuwa ya kira shi a ci nau'in abinci almadira ga bala'in inda ya kai shi ba a ci madira kin ba kuma ga abin da ya jayo mishi da kaso na shekara biyu da kaza da kaza da kishi da mari yace fa nazartu daga nan nayi alwashi Allah akul madira ma ishtu bazan ƙara cin madira ba matsawar rayuwata fa hal ana fi za ya alu hamzana zalim shin ya ku mutanen hamzana akan wannan abin da nayi akwai zalimci shi yasa ana kawo nau'in abinci da naga almadira ne na tashi na zazzage shi na zagi wanda ya dafa shi da wanda ya kawo shi da wanda ya gayyace mu duka tunda nayi alwashi ni bana ci ba yayi alwashin har abada ba zai ci almadira ba kenan gwada ya zazzage shi suma su rasa qala isa bin hisham yake cewa fa qabilna uzrahu muka amshi uzrin shi wa nazarna nazarahu ma muka alwashi irin nashi cewa har abada mun kare da cin almadira wa qulna sai muka ce qadiman janibul madina alal aharari muka ce labari ya gabata cewa janatul madira alal aharari almadira nau'in abinci kabakin naman almadira yayi lahi gadiya wa qadamatul arazi alal akhyari ya gabatar da mutanen banza alal akhyari akan mutanen kirki wannan karin magana ne ya kawo wanda laraba suna fadi shi ma kawo shi ya fada ma'ana tunda almadira kinna haka ta jayo ma malam abul fatahi wannan dalili mu ma mun dau alwashin cewa bazan mu ƙara cin nau'in abinci almadira ba nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.